tsarki da annuri domin so nayi da she in Allah ya tsara da nayi hasashe sakatta maso Something.